Shahid dai ruwayoyi da yawa sun tabbatar da cewa an sanya liman ne yayin koyi da shi yace in yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune koda ka dauka Abubakar yayi sallah a tsaye dan wancan ruwayoyi da ba karanta su ma akwai ruwayoyi cikin Bukhari da Muslim waɗanda suke cewa inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bi fa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan kaga wannan zai zanto kauli ne sannan yin sallan Abubakar shi kuma a tsaye annabi ya tabbatar shi kuma zai zanto fi'li ne indal jam'i ayyuhuma yuqaddam al qawlu muqaddamun ala al fi'li da haka abinda yafi duk lokacin da liman yake zaune to duk ma mu za su zauna dan shine kaulin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawluhu wa fi'luhu fi'luhu ya ga suna sallah a tsaye sai masu ishara yace su me zauna qawluhu kuma a cikin Bukhari da Muslim da Muwatta ya fadi inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bi fa idza salla jalisan fa sallu ajma'ina kun gane ko su da haka wajen jam'i in Abubakar can yayi sallah a tsaye ga kuma wannan yace ya sallah a zaune to in aka zo za a hada hadisan guda biyu tunda kaga an samu ikhtilafu tabaqana da tsaye da zaune tola akwai bambanci to in zaka hada hadisan ga ka'ida ta usulu tana cewa al-qawlu muqaddamun 'ala al-fi'li inda ta'aruf in aka samu ta'aruf wanne ne yake gabatarwa nan manzo Allah ya ce ku yi kaza can kuma sai aka ga yana yin kaza ko wani yayi kaza annabi ya tabbatar to in ka samu cin karo wanne ne ya dace ka dauka kai kai aiki da shi ya hana in za a yi bayan gida ko za a yi fitsari a kalli gabas ko a kalli al-qibla Abdullahi dan Umar sai ya ganshi yana kallon al-qibla da to kai in ka zo wanne za ka yi aiki da shi idza ataytumul ghaiza fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha Abdullahi dan Umar kuma sai ganshi gashi yana ya juya maka ba yana kallon baitul maqdis to in ka zo kai zaka yi aiki wanne zaka dauka to ga bai dace a dauki wannan ruwaya ta wato ruwayar Umar ruwayar Abubakar da yace ka zama kamin inda kake ka tsaya inda kake sai ya tsaya inda yake ko da ruwaye sun nuna ya tsaya a tsaye annabi ya zo shi kuma ya tsaya Abubakar na koyi da shi a tsaye shi manzo Allah yana zaune to ba za a ce a take dukkan waɗancan ruwaye masu yawa waɗanda suka nuna liman yana zaune ku zauna ba kun gane ko kuma da za ku karanta a sharhul mumti ala zadil mustaqni za ku ji bayanai da Usaimin yayi masu fadi waɗanda suke nuna ƙarfin bin liman wanda yana marawa duk lokacin da liman ya yi sallah a zaune to kuma a zaune za ku yi sallah yana nan a cikin littafin zadil wanda ne a sharhul mumti ala zadil mustaqni ka gane da kyau masha Allah mu je mallam da suna Allah mai rahama mai jin kai kitabu qasri salati fi safar littafin da zai magana dangane da qasri salati fi safar qasrun salla a halin tafiya babul jam'i baina salataini babin da zai magana dangane da ka hada salla guda biyu fil hadar a halin zaman gida wa safar da halin tafiya kai sallah biyu kai azhar da al'asar a hade kai magriba da isha